A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Zainab Ishaq Mahmud, wacce aka fi sani da Kunzi Ishaq, mace mai kamar maza da ta tsunduma harkar hip hop ko me ya ja hankalinta.
Kunzi Ishaq, to ke a wakar wacce iri kike yi?
To gaskiya ina yin waka ko wacce iri, amma a yanzu yawanci an fi sani na da hip hop.
Hip hop ga kibuta arewa
haka ne.
To me ya ja hankalinki kake kuma wakokin hip hop?
Yawa, gaskiya ganin yanayin yanda kamar mu muke a nan arewa, mun tattara hip hop mun bata ne kawai iyawa maza. To ni kuma ina so inga ina da misali sha'awa akan bangaren hip hop din, yanayin yanda suke yana burge ni. To kawai sai na fara kokarin isar da nawa sakon ta wannan waka, ta bangaren waka, amma me cikin salon hip hop.
Cikin salon hip hop. To kafin ki fara hip hop, wace irin waka kike yi?
Ina yin wakoki kamar na Hausa ka.
Na soyayya ko?
Yawa. A na soyayya.
Misali aka ce Kunzi Ishaq ko? Da wace waka aka fi sani?
To gaskiya an fi sani na da wata waka ta Adina Mai.
To kada rera mana miji.
To a waka ina cewa ƴan mata ko dai na yi mai samari ma, ku guje wa kayan mai, mai babu kyau ko cikin addini, mu dai na rabu ne ya yi hanawa.
To ita wannan waka me yasa kika yi ta?
Ita wannan waka na yi ta ne saboda kamar yanayin da matasanmu ne yanzu muke cikin halin shaye-shaye. Za ki ga shaye-shaye ba maza ba mata. Har ma matan aure a cikin gida sai ki ji suna yin shaye-shaye. To kin ga abu ne wanda yake bai dace ba. To kuma gaskiya yana daga cikin dai abubuwa kalubalen da muke fuskanta a yanzu a wannan lokacin, illa shaye-shaye nan. To a ciki kamar nayi jan hankali akan a daina shi maye din yana da illa. Yau a daina shaye-shaye.
To yanzu kuma kika dawo hip hop. Wace kika fara ku wace aka fi sani ki da ita?
Wannan da na baki yanzu ita ce wakan da ne aka san a hip hop. In kuma a
wannan
na
hip hop,
yawa wannan hip hop ne, chorus ne na baki shi. Amma ba wai
ta yi raps din muke son ba.
Okay, raps din kike so? Ina cewa you think shi maye melody ta halaka son bai da riba, sai dai ya tozarta ka. Idan kana yi kowa za ya guje ka, even your father, mother, da ƴan uwanka, when somebody see you say a pointing dinka, the more you come close sai kaga an guje ka, although the ladies babu mai sauraron ka.
Kamar hip hop suke
suna daga hannun su. Eh to kin san dai kawai yanayi ne dai kawai, kowa da yau biki sabe na studio ba shine dai dalili. Amma
to da kika kai a hip hop biki fuskanci wasu matsaloli ba?
Gaskiya na fuskanta. Na fuskanci kalubale da yawa, musamman a misali kamar community zan ce ne, saboda zaki ga ai misali ba wai layi ne wanda yake na mata ba. To lokacin da na fara hip hop sai ake cewa ni yanzu in rasa duk kalan wakan da zan yi sai hip hop, ai ba abu ne wanda yake na mata ba, bai dace da ni ba. Haka dai kalubale iri-iri. To ni kuma na san abin da yake cikin raina, na san da yanayin kawai da dalilin da yasa ni na shiga harkar. To shi yasa kawai ban damu ba. To kin san kuma yau da gobe wasu suna gano, wasu suna fahimta, wasu suna dada baudewa a kanka. To alhamdulillah yanzu dai na samu kyakkyawar fahimta, tunda kafin in yi waka ma nema ake in yi, wai ba sabuwa ne, yaushe za a yi sabu?
Eh, lalle an ci gaba.
Yawwa.
Kame burinki a wannan harka ta waka?
Burina a ce duk sakonnin da zan isar masu sauraro su ji shi, su yi amfani da shi, sannan mafi farin ciki da soyuwa a cikin raina abinda ne ba daidai ba, kada ɓoye mini a faɗa min. Sannan har wa yau ni mai koyo ce, idan na yi manya na sun ji ban yi daidai ba, su kira ni su yi min magana, har ma ƙanana ban ware ba. Ko kuma in mutum bai gane abinda na faɗa ba ya tambaye ni, in na faɗa abu ne wanda ya dace to shikenan, in kuma wanda ban dace ba ne, ko da na bada dalili to a ɗora ni akan hanya.
To al'adan wannan shiri na muka yi wa mawaki tasiye, mu ce muna amshi ko baiti, idan muka
tafi
muka ce ki muna amshi ko baiti na wa dandalin VOA, zaki iya yi mana?
Eh, sai in yi miki.
Bismillah.
Dandalin VOA na ku ne domin matasa, fasahar ku ce ku kawo mai na yabawa.
Kunzi Ishaq ta ce ta fuskanci kalubale da dama ganin cewa tana harkar hip hop maimakon wakokin soyayya da mata suka saba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.